Suga ne yan tan ne ta na
Recording by Self on the Studio of Bodhya.
Pasando a chamar.